بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كنن ده تيمكن الله سبحانه وتعالى cigaba da darasin da muka fara satuttuka daga gabata na masalawul hadis. Yau za mu tashi kenan darasi na biyu ko na uku, darasi na biyu kenan cikin littafin nan insha Allah. Yau muna sha biyar ga watan Oktoba, wata na goma miladiya 2020, wanda ya daidai da 28 Asabar 28 ko hijira da 1442. Satin wancan mun tsaya inda malam ya kawo mana martaba hadisi al-Qudsi da kuma Qur'ani ya gayyana mana bambancin su. Mun yi bayani da malam ya karanto cewa tsakanin hadisul Qudsi da al-Qur'ani akwai bambanci, kuma ga hadisi da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma da hadisul Qudsi akwai bambanci. Hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga ci shine wanda ake nasabta shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, lafzan shi kuma da ma'anar shi. Shi kuma hadisul Qudsi shine wanda ake nasabta shi ga Allah subhanahu wa ta'ala, ma'anar daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala, lafzan kuma daga wajen Annabi. A wancan satin akwai abin da ya kamata mu yi tambayi, sai daga baya na gane shi na cewa hadisin da ake nasabta shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai hadisi wanda lafazin daga Annabi ne amma ma'anar daga wajen Allah subhanahu wataala ce, kuma an nasabta shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Amma irin yanda a zuwa tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu sai ya kyale, bai bada ba amsa kan shi, sai an mishi wahayi wanda abinda bai cikin Al-Qur'ani, wahayi wanda ilhama da ake mishi sai ya gaye shi. To wannan shi ma yana cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, bai cikin hadisul Qudsi kenan. Insha Allah sai mu tashi a samu al-khabar bi itibari turqi naqlihi ilaina. Malam yace a samu al-khabar bi itibari turqi naqlihi ilaina. Yanzu zai rabata mana labarai. Can mun gani ai al-khabar menene ta'arifin shi, muka ce shi da hadisi suna da ma'ana guda. Muka ce khabar shine ma ulifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam aw ila ghairihi. To abinda aka danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine nan malamin zai ce mana, to yake zai bayyana mana aqsam shi, rabarabin shi ba kenan. Yanda isnadi turq nan da yace turq naqlihi ilaina kenan, isnadin da yazo mana da wannan khabarin shine malam zai gwada maka aqsam shi. Shine yace yanqasimul khabar bi i'tibari turq naqlihi ilaina ila qismain, mutawatir wa ahad. Shi khabar na hadisi wanda yazo daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaso biyu. Hanyoyin shi da suka zo daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sun kaso biyu, mutawatir da ahad. Idan aka ce mutawatir, gashi nan al-awwal al-mutawatir, wanda shine zai mana bayanin shi. Mutawatir wanda ya zamanto yayi tawatur, yayi tatabbu'i a zawashi, isnadin shi yana da yawa da yazo. Misali nan malam yace ta'arifuhu wa aqsamu ma tamsil wa ma yufiduhu. Yace al-mutawatir a lugha, idan aka ce at-tawatur shine at-tatabbu' bibiya. Shi yasa za ku gani sun ce tawatar al-matar ai tataba'a. Yanzu idan ruwa yana saukowa ana yin ruwa, ai za ku gani ɗaya bayan ɗaya duka a tare suke saukowa ruwa. To tatabbu'in wannan da aka samu na ruwa shine da ma'anar tawatur. Me ma'ana kenan? Yanda na isnadin da yazo mana yana da yawa, shine malam zai maka bayanin kan hadisin mutawatir wanda silsilar da ta zo mana tana da yawa. Muka ce silsila ita ce isnadin da ya zo an wane har zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. To daga cikin aqsamin akwai guda wanda shi silsila tana da yawa da yawa daga sahabbai, kamar yadda malam zai kawo mana misalin shi, za ku gani suna da yawa. A gaban nan malam zai kawo mana misalin shi, shine yace al-mutawatir zai mana ta'arifin shi shine yace marawahu jama'atun yastahilu fil 'adati an yatawaqa'u 'ala al-kadhibi wa asnaduhu ila shay'in mahsus, shine abinda wata jama'a suka rawaito wanda a al'adance dai yiwa a ce wa'annan mutanen da suka rawaito wannan hadisin sun yi ittifaki akan wata ƙarya ce suka yi, suka rawaito ta sun yi ittifaki akan ta, sannan kuma sun danganta shi ga wani abu wanda yake mahsus, kamar sun abinda suka rawaito in kamar sun ji ne, suka ce sun ji ko kuma sun gani ne ko kuma an faɗa ne, kenan shine malam yake mana ta'arifin shi. Bi ma'ana yanzu misali wani daga nan yazo yace mana ai nan bakin station an samu an yi wani la qadar Allah an yi wani aksida, sai daga can wani ba tare da tare suka zo ba daban yazo ya gayi mana shi ma ai an samu, wani can ma yazo yaro yazo ya gayi, babba yazo ya gayi, wanda bai yiwa a ce wa'annan sun gamu su yi ƙarya kuma su yi ittifaki a tare, an sani ba ku an fahimta. Kamar yanzu wani yazo ya gayi mana ya ci can an yi aksida, wannan karamin ma ya zo daga can wajen kwalliya da ya biyo daga wajen station ya ce ya zo ya gai station an yi aksida, wancan ya zo, wancan ya zo, kenan daban-daban kuma ba wuri guda ba su zaman to sun yi ittifaki akan ƙarya, wannan to abun bayyayuwa a al'adance a cikin urfu bai yiwa a ce wa'annan sun zo sun yi gamin takar akan yin ƙarya ga baki ɗayansu, to wannan shi ne hadisin mutawatir an rawaito shi daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabbai da yawa, kamar malam zai kawo mana misali daga sahabbai da yawa aka rawaito shi, wani sahabin ba ma a Madina bai bada labarin shi, wani hele ya tafi Makka, wani ya tafi can, wani a can, wani a can, ya bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, to wa'annan bai yiwa ne a ce sun gamu kuma ba tare ba suke barantana suka bada labarin, bai yiwa a ce sun gamu akan wani abu wanda yake ƙarya ce suka yi ta, idan ƙarya ce aka yi za ku gani mafi yawa ƙarerraki da ake kirkira ta yi tawaturi za ku ga da bambanci, yanzu wani zai zo ya ce a can an yi kaza da kaza da kaza, a ce sun yi shawara, ko da shawara suka yi su gai to sai an samu wani ya yi kuskuren baki ya ƙara wani abu ko kuma ya rage wani abu, to shi hadisin mutawatir zawwa yake da lafazin, zan mu gani kala biyu ne, akwai wanda yake zawwa da ma'ana lafazin ma'ana, akwai wanda yake zawwa da nafsin lafazin, to shine wannan kenan ta'arifin shi hadisin da jawata jama'a ta rawaito wanda al'adance wannan jama'a ba a ce ba sun yi ittihi, ya zamanto mustahil a al'adance su zamanto sun yi ittifaki akan yin ƙarya, sannan kuma suka danganta wannan hadisin zuwa ga ji ne suka yi ko kuma gani ne suka yi, kenan in ji ne suka yi su ce sami'na kaza qala sami'na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ko kuma dai in yazo sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin kaza, shine malam ya mana ta'arifin shi kenan a takaice hadisin mutawatir, sai ya kawo mana sannan yace wa yanqasimul mutawatiru ila qismaini mutawatir lafzan wa ma'nan wa mutawatir ma'nan faqat, sannan malam yace mutawatiri ya kasu kaso biyu, mutawatir wanda yake lafazin ɗaya ne kuma ma'anar ɗaya ce, wane ya zo ya ce daga nan bakin station sitar ta yi aksida, wane ma haka ya zo, ma'anai lafazin da wannan ya waɗi ɗaya ne, wannan da ya gayi kuma shi ma ma'anar ɗaya ce, to shi ne malam ya ce ya kasu kaso biyu, akwai wanda lafazin shi da ma'anar duka guda ne ba abin da ya canza, kamar yadda zai kawo mana misali ya ƙara bayyana, sannan kuma akwai mutawatir ma'ana wanda zai zo ya zamanto mutawatir da ma'ana, kamar misali wani ya zo ya ce a sitar ta yi aksidan, wani ya zo ya ce a mota ta yi aksidan a bakin station, wani ya zo ya ce a babban mota ta yi aksidan, wani ya zo ya ce motan mai ta yi aksidan, duka mice ce, duka sitar ce, kun ganin kenan ma'anar guda ce amma ya zo da lafazi daban-daban, to shine malam yace akwai kasan ya kasu kaso biyu kenan, mutawatir lafzan wa ma'ana wanda shi ma'anar da tazo ɗaya ce kuma lafazin ɗaya ne, da kuma mutawatir ma'ana, kafin mu wuce nan malam da ya kawo ba, malamai suna bada cewa shi hadisin mutawatir yana da wasu sharuɗa wanda ya zamanto kafin ya kai ya zamanto a ce mushi wannan hadisi ne mutawatiri ya cika wasu sharuɗa guda huɗu wanda malamai suke badawa, nan cikin littafin malam bai kawo shi ba saboda kamar program ne a mukaddima da muka gani malam ya yi shi na ɗan bakin sanawiya na ma'ahadi, sai a mustawa ta gaban mutane za su iya ganin shi, daga cikin sharuɗan da malamai suke kawo akan hadisin mutawatir ya zamanto adadin adadi ne ba kadan ba adadin da suka rawaito hadisin mana kamar yadda zan mu zo misali mu gani wannan hadisi da ya kawo mana man kadaba alayya mutaammidan adadin da suka rawaito wannan hadisin ba kadan ba shi yasa nan a cikin ta'arifi yace ma rawahu jama'a daga mutun nawa jama'a suke fara malamai sun yi ikhtilafi wanda mafi yawa wanda suka ce tana fara daga mutum hudu sama da uku wasu suka ce mutum biyar wasu suka ce mutum takwas wasu goma wasu sha biyu har arba'in malamai sun yi ikhtilafi akan wani adadi ne jama'a take wasu suka ce mutum hudu wasu uku ma suka ce kamar yadda kuka wadi shine malamai suka ce ma rawahu jama'a jama'a da yawa dai su rawaito wannan hadisin duk mafi yawa malamai ba su haddade ba cewa jama'a kaza in suka rawaito wannan hadisi shine mutawatir a jama'a mai yawa wanda zasu rawaito shi sannan yace yastahilu fil adati an yatawatta'u ala al-kadhib sannan wannan shine sharadi na biyu ya zamanto wannan hadisin da suka rawaito bai yiwuwa a ce sun yi ittifaki duka jama'an nan kamar yadda muka ce sun yi ittifaki akan ƙaryar da ƙarya ce suka yi suka rawaito ta haka kuma duka kowa yayi gaban katar yayi dide da lafazi da komai da rawaito sannan kuma sharadi na uku ya zamanto sun danganta shi zuwa ga wani abu wanda ya zamanto cewa sami'na ko akhbarna ko kuma ra'ayna sun gani abin ne ko kuma sun ji ne ko kuma makamancin haka kenan sharadi guda muka nawa muka ce uku sannan na hudu ya zamanto jama'ai a kowace tabaka akwai ta idan muka ce tabaka shine isnadi yanzu misali isnadin Imam al-Bukhari hadisin innamal a'malu binniyat din muka dauka Umar bin Khattab ya rawaito shi daga Umar al-Qama daga al-Qama Ibrahim al-Taymi daga Ibrahim al-Taymi Yahya bin Sa'id misali al-Bukhari daga shi Umar afwan daga Umar al-Qama daga al-Qama Muhammad bin Ibrahim al-Taymi daga Ibrahim al-Taymi Yahya bin Sa'id al-Ansari misali wannan nan shine isnadin da aka rawaito Umar bin Khattab wannan isnadin hadisi innamal a'mal binniyat zan mu zo cikin azizin gane shi ya zamanto da suka ce jama'a sharadi na hudu suka ce a cikin tabaka wannan tabaka guda ce tabakar sahabbai wannan tabi'ai wannan atiba'u tabi'i wannan kuma wanda suka biyo bayan atiba'u tabi'i to a kowace tabaka ya zamanto akwai mutanen da yawa shi ma sun sa sharadi akan hadisi ya zamanto mutawatir yanzu misali daga sahabbai hadisin da zan mu zo mu misali shi hadisin man karaba alayya muta'ammidan falaita ba wa maqalu minna sama da sahabi 70 ko 60 suka rawaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam to ya zamanto kuma a kasan su sama da haka kenan shine malamai suka ce yana daga cikin sharadin hadisi ya zamanto mutawatiri sharadi na hudu ya zamanto a kowace tabaka ta sahabbai ta tabi'ai ta atba'u tabi'in ta kasan su har ya zuwa mu'allifin ya zamanto akwai mutane da yawa a wannan tabakar adadin kasir kenan shine zai zamanto wannan hadisin yana daga cikin sharadi wanda yake hadisi ne mutawatiri kenan dai sharadi hudu sharadi na farko shine ya zamanto akwai jama'a mai yawa gabaki daya sannan a cikin jama'an nan kai ya zamanto a cikin al'adanci bai yiwa a ce wannan jama'a sun yi ittifaki akan ƙarya ce suka rawaito sannan ya zamanto a kowace tabaka ta isnadin ta ruwajin wanda suka rawaito hadisin akwai mutane da yawa sannan kuma ya zamanto sun yi danganta wannan hadisin zuwa ga shi ne suka yi ko kuma ba su labari ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ko kuma wannan wani abu makamancin haka kenan wannan shine sharadin da malamai suka sa akan hadisin mutawatir malam wani a cikin wannan littafin bai kawo shi ba sai malam yace wa qismul mutawatir ila qismain mutawatir lafzan wa ma'nan wa mutawatir ma'nan faqat muka ce fal mutawatir lafzan wa ma'nan shine malam zai fassarta yace mattafaqa ruwatu fihi ala lafzihi wa ma'nahu kenan mutawatir hadisin mutawatir wanda ya zo lafazin shi guda da ma'ana daya shine malam yace mattafaqa ruwatu fihi ala lafzihi wa ma'nahu abinda ruwat idan aka ce ruwat rawin da ya rawaito hadisin nan suka yi ittifaki suka gamu akan lafazi daya da kuma ma'ana guda shine malam yace misaluhu qawluhu sallallahu alaihi wa sallama man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqaduhu minan nar. Wannan hadisin shine malam yace cikin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqaduhu minan nar faqad rawahu anin nabi sallallahu alaihi wa sallama akthar min 60 sahabiyan منهم عشرة المبشرين بالجنة ورواه أن هؤلاء خلق كثير. شنو مالي يجي؟ دكتيكن حديث متواتر يوند لفظ إيش دا معنى شبراني؟ شنو حديث من كذب عليه متأمنا فليتبوا مقالو من النار. سمد الصحابي ستن سكر ويتوش دا ون اللفظ كم معنا غدا. سكر ويتوش النبي صلى الله عليه وسلم يجي من كذب عليه متأمنا فليتبوا مقالو من النار. من ون ما دير ويتو النبي دا جواني سنادي دا بنكما. Shi ma ya rawaito wannan ma wani isnadi daban wannan ma wani isnadi daban to isnadi sama da sahabi 60 malan yace suka rawaito shi haka kenan wannan shine mutawatiri kuma lafazi guda da ma'ana guda shine malan ya kawo misali sannan kuma yace wal mutawatir ma'anan mattafaqa fihi ruwatu ala ma'na kulli wa farada kullu hadisin bi lafzihi al khas shine malan yace mutawatir shi kuma ma'ana kamar yanda muka bada misali na mota a ce ta yi accident anan babban mota sitar ta yi accident anan wani ya zo ya ce babban mota ta yi accident wani ya zo ya ce sitar wani ya zo ya ce motan mai wani ya zo ya ce mota duka dai sitar ce amma dai ma'ana guda ne ya zamanto tawaturi shine malam ya ce shine hadisin da duk wata in suka yi ittifaki akan ma'ana guda ma'anar da suka rawaito guda ce amma kowa da lafazin da ya rawaito hadisin kowa da lafazin da ya rawaito a cikin hadisin amma ba anan guda ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari shine malam yace misalu wa hadisi shafa'a hadisi shafa'a ta ranar tashin alkiyama da annabi sallallahu alaihi wasallam da zai yace to aje wajen annabi adam yace aje kaza to akwai ruwat kaseer sun rawaito shi amma daban-daban lafazi daban-daban shine sannan kuma alhadisul masih ala al-khufaini da hadisin shafa'a kan hufi wani diyawa shi ma sabai wajen sama da mutun 70 suka rawaito shi wani ba'dihim da wani su ma kuma wanda sun rawaito shine ya kawo wannan baitin yace min mata watara hadisu man kadhab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun shafa'atun wal hawlu wa mashul huffai wa mashul huffaini wa hadhihi ba'du yace daga cikin hadisai wanda suka yi tawaturi man kadhab hadisi man kadhab wa hadisi kenan man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqaduhu minan nar sannan yace wa man bana lillahi baitan wahtasab shi kuma hadisin man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna sannan yace wa ru'yatun wannan hadisin ru'ya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati la tudhamuna fi ru'yatihi sannan hadisi shafa'a shine wanda muka gayi ta shafa'a annabi sallallahu alaihi wasallam sannan hadisi al-hawd shi ma na rana tashin al-qiyama sannan hadisi al-masih al-khuffaini hadisin shafa'a kan khuffi duka wannan misalai ne malam ya kawo mana akan hadisai mutawatirai wanda suka zo wasu hadisai ne lafazan da ma'anan wasu kuma hadisai ne wanda suka zo ma'ana ma'ana ce kadai ba lafazi lafazi kowanne daban-daban sai gaba malam yace wal mutawatir bi ismaihi yufidu shi hadisi mutawatir da wannan aksam inda ya kawo mana guda biyu wanda mutawatir lafzan da ma'anan da mutawatir ma'anan yana yufidu kamar me yake bayyana maka akan hukunci kamar akan daukan shi me yake bayyanawa shine malam yace awwalan al-ilm wa huwa qat'un bi sihhati nisbatihi ila man nuqila anhu wannan hadisin na farko yana bayyana maka al-ilm wannan ilimi wannan abun bakka shakka akan shi misali wannan man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadu minan nar ya zamanto ya zo mutawatiri da farko misali mutun dai yanzu ya zo yace maka mota ta yi accident ana sai kai kana iya ka ƙaryata kana iya ka gaskata sai wani ya ƙara zawa ya gayi maka sai ka ji abin ya dan fara karfafa sai wani ya zo sai ya kai kana iya tabbatarwa ka ci kamar kai ne ka gani ma da idanka to wannan shine al-ilm kenan yana bayyana maka cewa wannan abin tabbaci gaskiya ne shi yasa idan irin wannan hadisi suka zo babu shakka ka ce wai a tana yiwa ba daidai bane bai zo daga annabi qat'iyyan daga annabi sallallahu alaihi wasallama yake tabbaci ne wannan saboda sahabbai ne sun rawaito shi da yawa ya kai kuma bai yiwa sannan kuma sahabbai suna da adala kamar yanda can gaba zan magani adalar sahabbai wanda bai yiwa su yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya sannan har bayan su wanda suka rawaito hadisin ya zama to mutawatir bai yiwa kamar sai ittifaki akan ƙarya sannan su rawaito wannan hadisi kenan hadisin mutawatir da warko me yake bayyana mana shine akan ilimi cewa wannan abin tabbaci gaskiya ne kamar kai ne ka gane shi da idanka sannan na biyu al'amalu bima dalla alaihi bi tasdiqihi in kana khabran wa tatbiqihi in kana talaban yin aiki da abinda hadisin ya fadi ya zamanto hadisi ne gaskatawa ne wani labari ne kamar hadisu shafa'a yanzu labari ne na ran tashin alkiyama aka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan bai shakka wannan gaskata da kai tabbas zai zo mun kuma abu ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ayi misali na masai alal kufaini shafa akan hufi shi ma babu shakka ka ce wai Annabi bai shafa ba akan hufi saboda hadisai sun zo mutawatirai babu shakka inda zata shiga kenan abu na biyu shine yana ifadan mu akan yin aiki da shi da kuma gaskata abinda aka rawaito in labari ne da kuma yin aiki da abinda in umarni ne aka yi ko kuma wani hani ne Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kenan wannan duka hadisi mutawatiri shi yake bayyana mana abinda zan mu rike shi da shi to ana abinda zan mu tambaya shine shin hadisi mutawatiri akan yanda muka yi ta'arifin mustalahul hadis yana shiga cikin ilimin mustalah me muka ce ta'arifin mustalahul hadis ilimi ne halul rawi wal marwi yani min haythu al-qabul wal rad to shi halul rawi dama me yasa ake aka daura kawaida nan ilimin mustalah dan a gane wani rawi ne za a bincike halayen shi da zaman to shin da'ifi ne ko kuma ingantacce ne thiqa ne wanda har a karba hadisin shi to shi wannan mutawatir ya zaman to abun yayi tawaturi ya yadu shin yana shiga cikin kalkashin ilimin mustalah to wani rawi zaka duba a ciki rawin zaka duba ko me zaka duba a cikin ya zaman to mutawatiri gabaki daya yana shiga ha da wuya dan me yasa yana shiga dan me yasa zai shiga malamai sun san yin shi cikin ilimin mustala amma dai ba zaka iya shiga kai da tadiki bai shiga ayi da tadikin kawai da ilimin mustala akan shi saboda ya zama to mutawatir babu yan duka isnadin ka zama to kai da kanka ka gaskata abin kamar kai ne ka gani da idanka yanzu muka ce wannan yazo ya gani ma da warko daya yazo ya gani maka nabi yazo ya gani ma kana dan shakka na uku aka samu mutum 50 sun zo sun gani ma to yanzu kai kaje ka bada labari ka ce ƙarya ce sai ku yi garama da wani ma in yace ma ƙarya ce sai koran suwa zaka yi ƙairan suwa akan wannan to shi yasa malamai suka ce wannan kawai bai ya shiga kalkashin kawaid da za a yi ta dabe kai ilimin mustala na abin cika halin rawi da wani wani wannan in suka zo maka wannan isnadin kamar yanzu man ka zaba alayya muta'ammidan sama da sahibi 60 aka ce ya rawaito to wannan a cikin tabakatin sahabbai in ka zo irin malamai masu littattafai irin su Bukhari Muslim to mutun nawa suka rawaito a wajensu dai ruwa ne zaka yi in aka ce ka yi rassa mashajar shi sai ta cike wannan duka ɗakin baka iya da saba kana yi wani an wani baka iya ba to shi yasa malamai suka ce to wannan shi kamar bai iya shiga ba ya shiga ba kalkashin ilimin mustalah wannan abinda malam ya kawo kenan abinda ya shahi mutawatir akwai bayanan shi da yawa malam zai kawo su ba sai dai a gaban Allah ya yarda sai malam ya ci gaba yace asani can ya gayi mana ai aksamul khabar bi itibari wusulihi ilaina bi itibari turkihi naqlihi ilaina yace al mutawatir kenan wannan mun samu hanya guda ta yanda isnadi da hadisai ya zo mana akwai hadisai wanda suka shahi mutawatir wanda in suka zo aiki da su kawai ya zama to wajibi ba ku shakka akan shi kuma sannan ka gaskata abin da yazo maka indai hadisi tabbatacce ne mutawatir sai malam yace mana wasani al-ahad shi ma wani nau'i ne na hanyar da ta iso mana ta hadisi idan aka ce al-ahad jam'i ne na ahad sannan shi ta'arifin shi malamai suna cewa masiwal mutawatir ko kuma marawahu adadun qalilun wanda basu kai ba mutawatir shine malam yace al-ahad kenan hadisi ahad shi kuma ya kasu shi ma gida wajen kuku shine mallan yace kafin mu wuce a cikin mutawatir akwai littafi wanda ya rawaito ta hadisai mutawatirai na Imam Suyuti al-Azharul Mutanasira fil akhbar al-mutawatira wannan littafi ne na hadisai mutawatir mallan yace al-ahad ta'rifuhu aqsamuhu aqsamuha bi'tibari turqi ma at-tamsil ma tufiduhu shine ta'rifin shin nan da ya mana yace ma suwal mutawatir wanda ba mutawatir ba shine ahad muka ce mutawatir a cikin shar a cikin jama'a tarawaito shi jama'a daga nan take farawa malamai sun samu ikhtilafi wasu sun ce hudu wasu goma wasu sha biyu wasu 40 wasu to shi dai wanda bai kai ba hadisin da za a ce mishi mutawatir to wannan shine hadisul ahad shine hadisul ahad shi ma a cikin shi gashi nan mallan yace watanqasimu bi'tibari turqi ila thalathati aqsam mashhur wa aziz wa garib sannan shi ma ahadin a cikin shi ya kasu kaso uku akwai hadisi da ake cewa mashhuri akwai hadisi da ake cewa aziz akwai hadisi da ake cewa garib kowanne nau'i ne na isnadin hadisi da yazo mana wannan isnadin ana ce mishi isnadi mashhuri wannan isnadin ana ce mishi isnadi aziz wannan isnadin ana ce mishi isnadin garib to shine mallan yace mana fal mashhur yanzu zai maka ta'rifin wani hadisi ne ake ce ma mashhur sai ne yace mine marawahu salasatun fa aksar wa lam yablugh haddu tawatur kinan a nawar ko cikin ahad hadisin mashhur shine hadisin da mutum uku fa aksar ko sama da haka suka rawaito shi wani amma bai kai ba haddina hadisin mutawatir kamar mutum uku in suka rawaito wannan isnadin isnadi guda uku misali suka rawaito hadisi wannan hadisin yana karkashin hadisul ahad kuma a cikin ahadin yana cikin hadisin mashhur kenan shine mallan yake so ya ce maka mutum hudun suka rawaito yana shiga fa aksar yana shiga tunda wasu sun ce jama'a tana fara daga goma wasu har mutum tara suka ce in ya rawaito suna iya sa shi mashhuri tunda sun ce wancan ya zamanto mutane da yawa shi dai me ya aka samu matsala wajen wanda aka yi ta hadirin jama'a mutum nawa ne jama'a kinan in kai ka dauki jama'a mutum goma ne har takwas bakwai in suka rawaito cewa zaka wannan hadisi ne mashhuri isnadin da suka rawaito cewa zaka yi mashhuri shine mallan ya bada misali yace misaluhu qawluhu sallallahu alaihi wasallama almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi wannan hadisin mallan ya kawo shi dan ya buga mana misali hadisi ne yana cikin sahih al-bukhari a cikin kitabul iman ya kawo mana shi yace almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi ga isnadin kina wannan shajara ce ta isnadin shi zan mu gani mutum nawa suka rawaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan daga bayan me ake ce musu sahabbai su wasu mutum nawa suka rawaito shi bayan su mutum nawa su ma suka rawaito shi gashi nan yace fa hadha alhadith rawahu thalathatun fa aktar yanzu idan mun duba can kasa annabi sallallahu alaihi wasallama dan muka flash nawa ke da kai flash guda hudu wannan hadisin lalaba shi ba isnadin shi bane ba akwai wannan hadisin karkashin hadisin inna allaha la yaqbidu alilma intiza'an yantazi'u min alibad walakin yaqbiduhu bi qabdi alulama to karkashin wannan hadisin shine shayyara shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn amr ya rawaito shi kuma abu huraira ya rawaito shi kuma ziyad ibn walid bin labid ya rawaito shi da aisha kenan mutun sahabi ne suka rawaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi hudu daga annabi babu wanda suka rawaito wannan hadisi sai su hudu suka rawaito shi to kun ga tsabaka farko kenan ta sahabbai mutun hudu suka rawaito shi kenan wannan hadisin ya shiga cikin ina cikin mashhuri kenan kalkashin kisan na al-ahadith al-ahad al-ahadith al-ahad kenan wannan guda hudun da suka rawaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai zamanto kuma a saman su muka samu mutun nawa suka rawaito daga Aisha wa ya rawaito Urwa daga Ziyad bin Labid wa rawaito Salim bin Abi Ja'ad sannan kuma daga Abu Hurairah wa rawaito Abu Salma sannan kuma daga Abdullah bin Amr duka urwa can ya rawaito daga Aisha kenan bazan masa shi ba ana saboda dukan shi ne kenan daga su kuma mutunna suka rawaito shi a tabaka ta tabi'ai yala uku wancan duka hadisin urwa ne shine lenan kenan urwa da Salim bin Abi Ju'ad da kuma Abu Salma su suka rawaito shi kuma daga wajen sahabbai su uku su ma suka rawaito shi daga wajen sahabbai sai kuma saman shi shi ma wasu suka rawaito an samu mutun nawa mutun hudure Musa bin Uqba A'mash Az-Zuhri Hisham bin Urwa nan ma Hisham bin Urwa kenan mutun hudu to haka yazo haka isnadin yazo in muka duba can sama zan mu gani Imam al-Bukhari ga Imam Muslim ya rawaito shi ma da wannan isnadin Tabarani ya rawaito Imam Ahmad ya rawaito Al-Khatib al-Baghdadi ya rawaito Abd al-Razzaq adal bakin Al-Khatib suka rawaito shi kenan wannan hadisi sai mu ce mishi hadisi ne mashhuri saboda me saboda a cikin tabakata in tashi duka daga mutum uku ya fara bayan daga mutum hudu ya fara bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama sai mutum uku sannan mutum hudu sannan mutum biyar da biyar duka wannan sauran biyar suka rawaito shi kenan wannan shine hadisi misali na hadisi mashhuri kenan abinda shine malam yace mana marawahu salasatun fa aksa kenan har ya kai zuwa biyar ma yana iya shiga cikin mashhuri tunda malamai sun yi ikhtilafi akan yaushe ne hadisin zai zamanto cewa mashhuri ne ko kuma mutawatir shine yace shine kara cima walam yablu hadd at-tawatur kenan a kowace tabaka ya zamanto akwai me yake ce musu akwai wannan mutanen guda uku ko kuma guda hudu wanda sun rawaito kaman nan mutawatir can da muka ce kowace zamanto akwai mutane da yawa akwai mutane da yawa kenan wannan shine misali na shajara ta isnadi na misalin hadisi al-mashhur kenan duk inda aka ce ma hadisul mashhur shine marawahu salasatun fa aksar kahin mu huce akwai manzumatul baykuniya za a sawara ta kenan idan mutun ya haddace ta duka baitittuka guda 34 ne ko da uku idan ka haddace ta ta sahale maka wasu abubuwan nan da nan daga an tambaye ka zaka kawo shi yanzu wannan ta'arifin shi menene yace marawahu salasatun fa aksar wala mai bulu hadd tawatur shi kuma mai baykuniya me yace mashhuru marawa fauka masalata kawai shikenan ya kida ma ta'arifin shi to in ka harace ta duk wasu abu daga sun zo maka kawai daga ka tabo wani baiti kawai sai ka gani kai istidlali kai bayani akan ma'anar shi sai malam yace wal aziz yanzu mun ida kenan hadisi mashhuri da fatan dai bai ba yawa ka aje yana da dan tauriwa sai al aziz shi kuma aziz shine malam yace marawahu isnaini faqa kahin mu ce cikin hadisin mashhur akwai hadisai wanda su yi shahara akan bakin mutane amma ba mashhuri bane da ku gani wasu hadisi irin hadisin abgadul halali ila Allah afala wannan hadisin ya shahara to akwai shahara ta baki ta alsina kuma akwai shahara ta mashhur istilahi na wannan ilimin shi wannan abgadul talaq ila Allah abgadul halal ila Allah at-talaq ya shahara wajen yawa kaka zo kawa ce kai wannan hadisin ya shahara mashhuri kai dauka wannan ake ne shi kawai jine shi ma hadisi ne da'if abgadul halal ila Allah irin su hubbul watan min al-iman wannan hadisi ne ma mawdu'i bai inganta ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma zaka ga ya shahara da yawa to waccan shaharar daban waccan ta shahara kuma wannan shuhurai ita ma daban wannan mashhur shine yake da wasu ka'idodi hadisin da rawi uku ko kuma kuma fauka suka rawaito shi bai kai ba haddi na hadisi mutawatir shine muke ta daga cikin littafin da yake da litattawai hadisai mashhurai akwai al-maqasidul hasana fi mashtahara ala al-asnad as-sahawi da kuma tamyizut tayyib min al-khabith fi ma yuduru ala al-asnad an-nas min al-hadisi kenan wannan da tattawai ne wanda na hadisin mashhur wanda malamai suka allafa shi shine sai mu ci gaba al aziz malam yace marawahu isnain hadisin da mutum biyu suka rawaito shi kawai fakat mutum biyu kadai suka rawaito hadisin shine ake cewa al hadis hadisun aziz yaya ne mutum biyu suka rawaito shi shi ma a tabaka zaman to wannan tabakan mutum biyu suka rawaito shi daga annabi a saman su mutum biyu a saman shi mutum biyu so can tana yi waye cigaba ya cigaba shi wannan nau'i na hadisin al aziz ba a saman su da yawa saboda malamai sun yi ta bin diddigi ko littafi babu wanda na hadisai a mashhuri amma akwai misali wanda shi ma ga shayyar shi nan in muka duba zamu gani shajara shinan ta wannan hadisin wanda ya kawo mana malam yace misaluhu qauluhu sallallahu alaihi wa sallama la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'i hadisi ne wanda aziz ga isnadin shi nan daga annabi sallallahu alaihi wa sallama mutun nawa suka rawaito shi idan mun duba daga sama kasan da ya rubuto al-bukhari da muslim mutum biyu anas Anas da Abu Huraira su bi kawai suka rawaito wannan hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan daga Anas Qatada da Abdul Aziz bin Suhaib su ma su bi suka rawaito shi daga wajen Anas kun gani daga wajen Annabi a wannan tabakan mutum nawa ne mutum biyu ne sannan daga Qatada daga Anas tabi'ai cikin tabi'ai su ma mutum biyu Qatada bin Bi'ama As-Sadusi da kuma Abdul Aziz bin Suhaib su suka rawaito shi sannan kuma daga Qatada shi ma mutum nawa suka rawaito shi daga wajen shi mutum biyu Shu'ba da Sa'id sannan kuma daga shi ma Abdul Aziz mutum nawa suka rawaito shi mutum biyu Isma'il bin Ulayya da kuma Abdul Warid kenan kun gani biyu ne suka taho shi yasa ma malamai suka ce wannan nau'in yana da wahala a same shi nau'in na isnadin wannan duk muna magana ne kan isnadi ne ya zamanto an samu ittifaki mutum biyu nan suka rawaito shi daga annabi nan biyu nan biyu nan biyu nan biyu shi yasa babu littafi ma wanda aka buga akan wannan hadisi yanzu mutawatir mun ce akwai littattafai wanda aka buga irin al-hadisul mutanatira fi al-hadisul mutawatira sannan shi ma wannan mashhuri muka ce akwai tamyizut tayyib min al-khabith fi ma yaduru ala alsinati an-nas min al-hadis shi ma akwai shi amma shi wannan al-aziz ba a buga wani littafi saboda illar hadisan da suka rawaito akan bibi wannan shi ma misali ne na isnadin shi kenan mutum biyu ne a kowace tabaka safai gashi nan mutum biyu sannan tabi'ai kuma ga wasu nan mutum biyu atba'u tabi'in kuma idan muka duba su hudu ne daga turqai amma daga Anas daga Qatada nan ga mutum biyu daga can ma shi ma Abdul Aziz bin Suhaib shi ma mutum biyu suka rawaito shi kenan hadisi azizi shine ma rawahu isnain fakat kawai idan kaga aka ce ma hadisun aziz menene hadisi aziz hadisi azizi shine wanda sun mutum biyu isnadi biyu kawai ya rawaito shi mutum biyu suka rawaito shi a tabaka da isnadin wannan shine ake ce ma alhadisul aziz sannan malam he yace wala garibu ma rawahu rawin faqat shi kuma hadisi da ake ce ma garibi shine hadisin da rawi ɗaya rawaito shi koda kwa a kowace tabaka ne koda a tabaka guda ce aka samu rawi misali wannan shajara da take gaban mu nan an samu Anas da Abu Huraira karkashin su sai aka samu Qatada ba a samu wannan Abdul Aziz to shigowar Qatada shi kadai malamai sun ce ana iya ce mishi garibi in ai isnadin an samu wani rawi shi kadai ko kuma yawan to kamar hadisin da muka nuna dazuna na al-amal bin niyyat hadisin Umar bin Khattab to shi wannan hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya rawaito daga Annabi sai Umar daga Umar shi kuma babu wanda ya rawaito shi sai Alqama daga Alqama kuma babu wanda ya rawaito hadisin da baki ɗaya cikin su sai Muhammad bin Ibrahim al-Taymi daga shi Ibrahim al-Taymi babu wanda ya rawaito shi sai Yahya bin Sa'id al-Ansari to daga wannan kuma sai yayi wazu wannan ya dauka daga Yahya wannan ma ya dauka daga Yahya wannan ma ya dauka daga Yahya amma dai wancan jerin da ya koma kawai wannan mutanen guda ɗaya har zuwa atba'u tabi'in su ne suka rawaito wannan hadisin daga da wannan sanadi shi yasa ake ce mishi hadisi al-gharib shine amma akwai garibun nisbi akwai garibun mutallaq shi ma malam da kawo shi banan bayani duk da cewa nan bidaya ce kinan balai idan muka yi shinhuda ko da gaba kina ana iya sai a wasa ayan da dai mutun ya samu abinda malai ya sawa talibul ilmi jahalu sai malam yace misaluhu qauluhu sallallahu alaihi wa sallama innamal a'malu binniyat misalin wannan hadisi na garibi shine hadisin innamal a'malu binniyat wa inna ma li kulli mar'in ma nawa al hadis shine malai yace fa innahu lam yarwihi anin nabi sallallahu alaihi wa sallama illa umar bin khattab daga annabi sallallahu alaihi wa sallama babu wanda ya rawaito wannan hadisin sai umar dan khattab wala an umar illa alqama bin waqas daga kuma umar shi ma babu wanda ya rawaito shi sai alqama bin waqas shi kuma daga alqama shi ma shine yace wala an alqamata illa muhammad bin ibrahim at-tayyib daga shi ma alqama babu wanda ya rawaito wannan hadisin sai muhammad bin ibrahim at-tayyib wala an muhammad illa yahya bin sa'id al-ansari sannan kuma shi ma an muhammad babu wanda ya rawaito wannan hadisin sai yahya bin sa'id al-ansari wa kulluhum min at-tabi'i sannan dukan su wannan duka daga cikin tabi'ai ne da alqama da muhammad bin ibrahim at-taymi da kuma yahya bin sa'id al-ansari dukan su tabi'ai ne kuma su ma dai suka rawaito wannan hadisin sai umar shine sahabi summa rawahu an yahya khalqun kaseer sannan malam yace a yahya daga wajen yahya mutane da yawa suka rawaito wannan hadisi kina wannan shine misali na hadisi garibi wanda malam ya ba da ta'arifin shi shine marawahu rawin faqat rawin marawahu rawin wahid faqat ko marawahu wahidun faqat kamar yanda malam ya arrafa shi ana kinan mun gani al ahadisul ahad a takeice hadisul ahad kusan duk hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo al ahad su suka yi yawa dan hadisai mutawatirai wanda a kowace tabaka ya an samu mutane da yawa kadan ne to hadisai ahad su suka yi yawa a cikin hadisai ahad ke da kai al mashhur akwai al aziz akwai al garib muka ce al aziz me da yawa shi ma kadan ne wanda suka yi yawa kawai mashhur da kuma garib kamar wannan hadisi na Umar shi ma garibi ne bin Khattab da kuma mashhurai wanda duk mafi yawa a duniya zaka gani in baka sa su cikin mashhur zaka sa su cikin garib wanda dai suke cikin aziz san kadan ne kwarai kinan a cikin kisan ahad shine rubu gida uku muka ce al mashhur da al aziz da al garib kuma wanda duk hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suke zawa isnadin su da suke zawa karkashin mafi yawan su karkashin wannan nau'in guda uku ne na mashhur da aziz da garib sannan kuma malam yace lokacin na'am zan mu shiga babban maudu'i malam yace wa tanqasul ahad bi i'tibari rutbati ila khamsati aqsam sahihun li zatihi wa li ghayrihi hasanun li zatihi wa li ghayrihi wa da'ifun sannan malam yace shi ahadisul ahad can muka ce mutawatiri idan mutawatiri yazo babu shakka ta nuna cewa bakka ma shakka cewa wannan abun bai tabbata ba daga annabi saboda yanda sanarin yazo kamar yanda muka bada misali to shi cikin ahad shine a cikin shi ake samun hadisai da'ifai ko kuma wasu mawdu'ai ma an kirkira ƙarya an danganta ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam a samu hadisai sahihai kuma a samu hasan hadisi hasan to malam yace bi itibari rutba akan rutubar shi akan wannan din shi me ake ce mishi da yazo mana da'ifancin shi da kabulin shi da sahihancin shi ya kasu kaso biyar akwai sahihi shi al-ahad kenan akwai hadisi sahihi akwai sahihul li ghairihi akwai hasan li ghairihi akwai da'if al-hadis as-sahih li zatihi da li ghairihi yaushe ne hadisi ake ce mishi hadisin sahihul li zatihi gashi nan malam zai mana ta'arifin shi shine yace marawahu adulun tamu dabt bi sanadin muttasil wa salima min ash-shuzuz wal illati qadiha malam ya bada sharadi biyar ga in hadisi ya zama to sahihi ne wannan hadisin a ce sahihi ne yana da sharadi guda biyar na farko ya zama to marawahu adulun mutumin da ya rawaito shi mutum ne adil adili ne yana da mutunci bai zamanto ba mutum ne wanda ba adali ba ko kuma an kama shi da wasu abubuwa wanda suke fata mishi muru'a shi ko kuma wani abu kamar yanda bayani zai zo da cewa lokaci ya kai a gurguje zan mai bayani in yaso sati na sama sai mu dora daga nan sannan nabi yace ta mudabt dabtin shi yanda in ya harrace abu nafsu zai kawo maka ba wanda ba in yi haddace zai kawo maka ba daidai ba nan ya manta wani abu nan ya manta wani abu to wannan sai ya zamanto ba a karbe shi ba bai cika ba sharɗin da zai zamanto hadisi sahihi sannan malam yace bi sanadin muttasil sannan isnadi ya zamanto muttasil isnadi muka ce shine silsila wanda take zuwa ga matani zuwa ga dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce wannan daga wane annabi sallallahu alaihi wasallam to ya zamanto wannan sanadin muttasil ne a game yake ba a samu ba misali daga nan misali shu'uba an qatada an anas annabi sallallahu alaihi wasallam to a zo a ce nan daga shu'uba babu qatada sai anas kenan kun ga babu tafsir bane an samu wani bawo to wannan ya fita daga sharadin hadisi sahihi ke mu mai da shi gehe kenan daga cikin sharadin hadisi sahihi ya zamanto isnadin a dangane yake yaushe ake gane ko mai isnadi muttasil ne shi ma zan mu zo mu gani yane ne dole mutum sai ya san tabaka ya san rawi ne daga an ce maka Anas ka san wata tabaka yake cikin sahabi ka san Qatada yana cikin tabi'ai ka san Shu'uba yana cikin atba'ut tabi'in ko yana cikin tabi'i to wannan ke ka san su tukun zaka iya bambancewa in akwai sakat a cikin isnadin nan a ce babu wani rawi wanda babu shi kenan shi ne malamin yake sharadi na uku yace bi sanadin muttasil wa salima min ash-shuzuri wal illa sannan wannan hadisin ya zamanto ya kokuta daga shuzuz zaka ce shuzuz shine hadisin akwai hadisin shadh wanda rawi ne zai rawaito wani hadisi gashi nan hadisi ne isnadin shi dan a dangane yake a tabbace yake amma a cikin lafazin matanin sai ya khalafa ma wasu wanda sun yi shi kamar yanzu misali wannan su rawaito duka hadisai nan sun rawaito magana cewa ai malam ya shiga gida to he wani daga nan kuma tukan su a cike suke sikkauti ne sikkati ne wato bi ma'ana ana karba hadisin su sun rawaito da isnadi a dangane cewa malam babba ya shiga gida sai wani ya rawaito cewa malam babba ya shiga gida ya huto to wannan ya huto inda ya kara su wannan ba su sa ba ya huto ko kuma malam babba ya shiga biro ya shiga gida to sai a duba a gani shi wannan dan me yasa ya kara cewa ya shiga biro ya shiga gida su alorke ga wanda sun yi shi fika wanda sun yi shi tabbatarwar akan dafti akan har da ce abu dukkan saboda shi hadisi yanda ake ba bi lafazin abinda aka yi abinda aka faɗi ko kuma malam babba ya ce ayi kiran sallah he yace malam babba ya ce ayi kiran sallah ta da iqama to aka da iqama da ya kara wannan he ta zamanto mana abu ne shaz kamar zan mu karbe muna karba hadisin shi to amma da ya khalafa ma wannan gabaki ɗaya wanda su dukan su sika ne sun suna gogayya da su akan tabbaci wajen karba hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai zamanto wannan shi kawai mu maida shi gehe mu ce ruwaya shi shazaci shazaci saboda mene ya khalafa ma wanda tana yi wa sun yi shi ma zamantawa ingantattu wajen karba hadisi wannan daga cikin kamar misali ne dan a gane kenan shine malam yace wa salima min ash-shuzuri wal illa qadiha sannan kuma da illa wadda take qadiha wadda take taba wadda sai ka bincika sosai zaka gane wannan illa ce a cikin hadisin misali a cikin illa qadiha hadisi zai zo wanda sai ka gani an samu a cikin isnadin shi an samu wani rawi wanda yake da me yake ce mishi wanda yake da rauni ba kowa ba zai iya ganewa to irin wannan illa sai hadisi ya kubuta daga wannan illa tukun yake zamantawa hadisi sahihi kenan sharadi biyar malamai suka dora lokaci ya riga ya ga ba ta kenan sai dai sati mai zuwa insha Allah zamu dasa daga shi hadisi sahihi da kuma duka ta'arifat din shi da shurutun shi insha Allah da fatan abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba ɗaya kuskure da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana ba mu sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka